Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Ma saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Laraba 2 ga watan Mayu na shekarar 2018 a shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da wani sakataren yaɗa labaran kungiyar dalibai a Niger akan halin da ake ciki game da zaman neman sasanci tsakanin gwamnatin Niger da kungiyar daliban. Muna kuma dauke da rahoton martanin da wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da maidawa akan hana sarrafa ko shigowa da magunguna masu sinadarin koden da gwamnatin Najeriya ta yi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin ya kuke ganin matakin hana sarrafa shigowa ko kuma wato shigowa da magunguna masu dauke da sinadarin koden? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu kasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kada ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakar su game da ƙuri'un da suka kada, koda ko wannan zaɓin nasu zai kai ga janyewar tallafin Amurka da akan ba su. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi wannan barazanar katse tallafin a wata takardar sanarwa ta makon jiya, bayan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da rahotonta na shekara-shekara kan yadda ƙasashen kan kada ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya. Cikin ƙasashe 10 da aka saka sunayensu a rahoton na shekara-shekara na ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai suna yadda ko kuma mai nuna yadda ƙasashen kan kada ƙuri'a a Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai ƙasashen da suka jima suna adawa da muradin Amurka, kamar ƙasashe irin su Iran da Koriya ta Arewa da Venezuela da kuma Syria. Wannan shekarar sunayen sun hada da Burundi da Afirka ta Kudu da kuma Zimbabwe. Mutanen Amurka na biyan kashi 22 cikin 100 na kasafin kudin Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da jimlar abinda sauran ƙasashe uku mafiya bayar da kudaden ke bayarwa, a cewar Hali, wadda ta ƙara da cewa duk wada wannan dimbin taimako kashi 31 cikin 100 ne kadai sauran kasashen Majalisar Ɗinkin Duniya ke kada ƙuri'a tare da Amurka. Sun wannan ba abin da zamu yarda da shi bane ganin irin kuɗin da muke bayarwa. Jami'an gwamnatin Libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben kasar a Tripoli babban birnin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane 12. Akalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran maharan kuma suka danna cikin ginin. Kungiyar ISIS dai ta yi ikirarin kai harin. Kasar Libya ta kasance cikin rudu tun bayan da aka hambare tare kuma da kashe daɗaɗɗen shugabanta mai kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Yanzu kasar dai ta rabu kashi biyu tsakanin gwamnatoci masu adawa da juna, wadda kowacce ke samun goyon bayan wasu 'yan bindiga. An kafa gwamnatin da ƙasa da ƙasa ke goyon baya a Tripoli babban birnin ƙasar daga ta ɓangaren yamma. Yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya sake yin garin bawul a tawagar lauyoyin da ke kare shi, inda ya ɗauki wani lauya wanda a shekaru 20 da suka gabata ya kare shugaba Bill Clinton daga yunkurin tsige shi. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce fitaccen lauyan nan da ke birnin Washington DC Emmett Flood zai shiga tawagar lauyoyin da ke kare Trump a bincike na musamman da Robert Mueller ya shafe shekara guda yana yi kan koshin kwamitin yakin neman zaben Trump din ya hada baki da Russia wajen yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan din da Russia ta yi a zaben shi wato Amur shugaban kasar na Amurka na shekara 2016 ya nuna da yiwuwar mula yayi amfani da doka wajen tilasta shugaba Trump ya bayar da ba'asi. John Wood ya gaya wa kamfanonin dillancin labaran Associated Press da kuma Reuters cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya ambaciwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba Trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyin a watan Maris. Wannan kalamin na Wood ya tabbatar da wani labarin da jaridar Washington Post wallafa tun farko. Daud ya fice daga tawagar talauyin da ke kare Trump cin kadan bayan ganawar su da Mula. Wata babbar tawagar Majalisar Dinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallazawa ƴan Rohingya da ake yi. Tawagar ta kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da suka taba zuwa Rohingya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger, shirin tattaunawa da aka fara tsakanin gwamnatin kasar da dalibai shekaran jiya Litinin na fuskantar cikas bayan da duk bangarorin biyu suka kafe akan bakansu. Daliban sun gindaya sharuɗa kafin a fara sulhu, su kuwa hukumomi cewa suka yi a basu lokaci domin nazari akan wannan al'amari. Sakataren yaɗa labaran ƙungiyar dalibai ta USN, Hamadu Hamani Mukhtar, shine ya shaidawa wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma.
Ina so wannan ga intanta muku cewa da mun yi kwanaki sun yi goma wanda tsakanin mu da mu da gwamnati sakan yajin aikin namu da muka yi na dindindin gwamnati ta bar kiran mu ta samu na ido. Dai saboda suna tsammanin mu mutane wanda ɗan adawa suke kama mana cikin yaga da muke nan gari. Mu ko rantsuwa ce muka militan ɗin mu za mu kara hakin su. Rallaji Prime Minister ya kire mu ya ce mana to ya kamata a ce an dawo an tattauna. Shi wannan abun da muka zo kuma ra'a tanikin muka fara wannan tattaunawa muka ce ba za mu fara tattaunawa ba saboda akwai dalibai da dama wanda an kama suna gidan kansu. Muna da dalibai 245 wanda aka kama ba su kan ga yadda ba. Wasu kuma sun yi ciwo sun samu rauni suna asibiti.
A yanzu me za a iya cewa ya kawo cikas a wannan shirin tattaunawa?
Bai yiwuwa mu har tattauna abokan mu suna can gidan kansu ko suna hannun ƴan sanda. Muka ce inda ba a sake su ba bai yiwuwa mu ci gaba da tattaunawa. Gwamnati ce to shi ma lalle zai yi iya kokarin shi, amma in muka ce ba a harkar tattaunawa sai an sake su. Shi ma ya ce bai yiwuwa harkar tattaunawa da mu sai wannan yajin aikin dindindin da muka nan sai suka ce muna bai yiwuwa su ma mu harkar tattaunawa in dai ba mu daga shi ba. To tun dai ranar Atanakin da muka fara mun fara wajen Dizer kuma wajen Miji Muwai muka kare kuma suka ce muna suka yayi tsakanin suka yi can suka tattauna suka ce za su kira mu daga baya. Suka kire mu kare kudu da rabi muka zo muka ci gaba da yi. To kare shi da saura kwata muka rabu da dare abokan mu suka kira mu suka ce muna ga jami'an tsaro nan duka cikin site sun zo sun mamaye wuri suna ta korar su. Abin ya ban mamaki ba mu saka ba. Gwamnati ta ce tana kira mu jiya Talata uku ya Laraba kuma gwamnati ba ta kira mu ba.
SFA ana zargin ku da karbar cin hanci wajen gwamnati shi yasa kuka bukaci dalibai masu jarabawar Brevet Sportif su halarci wannan jaraba a shekaran jiya Litinin?
Mu da muke wanga abun aiki ne muke wanda saboda Allah muke shi ba komai a zuciyar mu sai ina so mu kare ƴan uwan mu daliban mu hakin su. Mun ji lalle an je an yada mu wajen uwayen mu wajen abokan nan mu ana cewa lalle kudi muka musa wajen gwamnati da waran a ce an adawa saboda su gwamnati yi suke an adawa ki turo mu. Amma garin nan giran da muka ce wannan mudurdar wanda za a yi na BBC da muka lanse da muka dauke shi muka ce Prime Minister ne kiran mu ne kawai mutane wasu raba mutane sun yi tsammanin ya ne za a kira ya sa mu dauke mun da Prime Minister ya kire mu mutum ne wanda mu yarda magana shi saboda maganar da mun kiran mu ne kawai ta salula muka ce to mu yarda wannan boycott din babu shi kenan. Lalle wannan yana nuna cewa da mu muna nan muna so kuma a tattauna. Mu a wannan muke so ma gwamnati ya zo mu zauna kusa kan table guda cikin radio cikin tele ai magana.
To yanzu kuma bari mu dawo Najeriya. Yan kasar na ci gaba da mai da martani game da matakin gwamnatin kasar na hana sayar da maganin mara ko na tari wanda ke dauke da sinadarin codeine domin ko shan magunguna na kawo illa ga rayuwar jama'a. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani tare da yabawa da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta shigowa ko kuma sarrafa maganin tari da sinadarin codeine, sinadarin magungunan da kuma matasa musamman arewacin Najeriya suka mai da shi abin sha domin haifar da maye a gare su. A wata sanarwa da ministan lafiya Professor Isaac Adewale ya rataba hannu ne da gwamnatin ta bayyana sanarwar dakatar da shigowa da duk wasu nau'in magungunan tari masu dauke da sinadarin codeine ko kuma hada shi a cikin gida. Da koya jama'a ke ganin wannan mataki da gwamnatin ta dauka, Mr. Ona Sunday Oche, mataimakin director ne a hukumar NAFDAC mai kula da ingancin magunguna da abinci.
33 containers of tramadol. Do you know, I'm from the north. In the whole north now, our youth have been destroyed because of tramadol.
Ya bayyana cewa tun bayan nada sabon shugaban hukumar ta NAFDAC, kimanin sundukai ko kwantenoni 33 na nau'in magungunan tramadol ne aka kwace daga hannun yan sumoga kwayoyin da kuma matasa ke amfani da su wajen shaye-shaye musamman a arewacin Najeriya. Don haka irin wannan doka zai taimaka wajen kawo sauki ga matasan Najeriya. Shi ma a bangaren sa, pharmacist Ahmed Yakase, shugaban kungiyar efiocin da ke harhada magunguna a Najeriya, ya bayyana cewa tun ba yau bane kungiyar su ta tashi tsaye wajen shawo kan hukumomin Najeriya da ganin an haramta amfani ko sayar da nau'in maganin tarin codeine, lamarin da yace ya zama annoba ga matasan Najeriya. Sai dai yace wani hanzari ba gudu ba, ya kamata gwamnati ta dauki wani mataki ta yadda za a gyara waɗanda suka yi nisa a wajen shaye-shayen kamar da ake yi a sauran kasashen duniya.
Ka san dai na farko ma dai inda kana Najeriya mu ne muka bazama, muka ce bari fa mu fadakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara. Allah ya burge ni. Allah ya saka alkhairi. Kuma fi sabilillahi, kamar yadda bayani na nuna masa, abin takeicin ma koda yara sun gushe, kwakwalwarsu ta gushe, babu rehabilitation center inda za a gyara su. Na yi kira a daure a yi wannan, kuma zai taimaka kwarai maimakon a ringa haɗa wanda suke harkar magunguna da kuma wanda suka samu tabin kai waje ɗaya da a kwaɓe ka gani, sannan wajen mata daban, wajen maza daban, maimakon kuma a zo a haɗa barna da daɗa rikicewa a yi ta samun ciki da sauransu. Tun aka raba to kaga duk zai kawo sauki.
Su ma dai matasa sun yi ba da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka domin ceto su tare da ƴan uwansu daga shiga wani hali na kakani kayi, kamar da wannan matashi ya shaida mani.
Eh, gaskiya gwamnatin namu hede mu ce mun gode, saboda dama matasa sun yi wallallata rayuwarsu sakamakon wannan magani. Wa an su ba su shan wiwi, amma za su je su saye wannan magani su rika sha da kudin su da kwayoyi da sauransu a kemis. Saboda akwai yara da yawa ma a unguwarmu da su lallace irin wannan sakamakon irin wannan shashayen maganin marai.
Baban ya Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibril. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakin hana sarrafa ko shigowa da irin waɗannan magungunan masu dauke da sinadarin codeine. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Zaria. Salamu alaikum, da wa muke magana daga birnin Zazzau?
To, kuna magana da Ibrahim Sardaunan Kufena ne daga karamar hukumar Zaria.
To, Sardauna, muna jinka.
So gaskiya zamu yi ma gwamnati godiya ne ga wannan mataki da ta dauka na hana wannan abin da matasa suke yi na shaye-shaye. Kuma babban abin bakin ciki shine abin nan ya tsaya ya ci shafan mu ƴan arewacin Najeriya. To duk da haka nan muna kira ga gwamnati. Bayan ta yi wannan kuma ta kata kyautata buɗe manyan masana'antu. Wanda ƴaƴanmu matasa za su samu aikin yi domin wannan rashin aikin yi yana taimakawa kwarai da gaske da wannan shaye-shaye.
To mun gode Ibrahim Sardaunan Kofaina, yanzu kuma bari mu je Yauri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kina magana da Dan Asaba mai fata Yauri.
To Mallam Dan Asaba, muna jin ka.
To da farko dai ina so in yi amfani da wannan dama in yaba ma wannan gwamnati akan wannan mataki da ta dauka na hana shigowa da sanadarin kodin sakamakon yadda ya lalata samari da ɗan mata wasu jahohin ma har da matan aure. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga shugaban ƙasa, wani hukunci aka sa ga duk wanda aka kama ya karya wannan doka, ko kuma duk wanda aka kama da waɗannan kaya na maye? Saboda mun san halin ƙasarmu Najeriya, idan kana da kuɗi babu irin laifin da ba za a wanke ka ba. Muna so a faɗa ma duniya ga hukuncin da duk aka kama, sai aka kama mutum ya karya doka, ga hukuncin da za a yi masa. Kafa wannan doka shi zai sa mutane su yi tsoro su daina aikata wannan miyagun halaye da fatan.
To mun gode Mallam Dan Asaba mai fata, da fatan gwamnati ta ji kiran ka. Yanzu kuma bari mu je Taraba.
Hello,
da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Abubakar Isra'il Yaki Allah Kiyamar.
To Mallam Abubakar, muna jin ka.
To magana maye-maye, don Allah ya kokari gwamnati ya kafa doka mai ƙarfi saboda lalata ranar nan, da kuma waɗanda suke sayar da magungunan nan ya kamata hukunta su. So masu kawo magunguna su ne za a hukunta don su daina, don a daina lalata yaran jama'a.
To Mallam Abubakar, kana gani ita wannan dokar ta wadatar koko akwai abin da ya kamata a ƙara yi ne?
Abin da ya kamata za a ƙara yi shi ne, idan ana hukunta masu shigowa da shi ɗin, su ɗin ne za a hukunta. Shi zai sa a rage wannan abubuwa da yawa.
To mun gode Mallam Abubakar, yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Wa
alaikum assalam, da wa muke magana?
Muhammad Abdullahi daga Neja.
To Mallam Muhammad Abdullahi, muna jin ka.
Hakikanin gaskiya wannan dokar da aka fito da ita wallahi ta faranta min rai sosai, ba kaɗan ba. Saboda wallahi abin ya ta'azzara, ko ina nema wannan abu.
Watakan abin ya zama kamar ruwan dare kenan.
Kamar ruwan dare game duniya kwarai kuwa. Ya kamata a sa doka mai tsanani ga filolin manya masu ruwa da abin. Da ko ina ana saida shi, ba wai kowane shago a kemis-kemis za a gan shi.
To mun gode Mallam Muhammad Abdullahi, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To a Hajji Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To Mallam Murtala ne, na kiran ku daga garin Gasa a kan tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To ra'ayinmu dai wannan dokan ya yi kyau, kuma tuntun ma dama mu muka ga ya kamata a ɗauka irin wannan doka a matsayi ma da duk wasu abubuwa da ke lalata tunanin matasa da sauransu. Kuma ba nan za a tsaya ba. Shawaran da nake bai wa masu ƙasa shi ne cewa duk matashin ko duk mutumin da aka kai shi asibitin mahaukata aka auna ƙwaƙwalwar shi aka ga syrup ɗin nan ne ko kodin, to kamfanin nan su za su a kama kamfanin da kwalaben da suke yi a jiyaji adireshin su zo sai sun dinga warkar mana da matasa, kuma a kai su kotu gaskiya a musu hukunci. Da fatan za a tashi lafiya.
To Allah ya sanya Mallam Murtala mun ji wannan shawara taka, da fatan gwamnati ita ma ta ji. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba, muna jin ka.
To gaskiya ba abin da za mu ce ma gwamnati sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi, domin wannan abu mummuna abu ne.
zaki ga yara musamman ƴan makaranta ma wanda ya kamata a ce suna karatu to amma kuma sai ki samu suna wannan har da na shaye-shaye irin na kodin wannan ba tarbiyya bane mai kyau a gaskiya gwamnati mun gode mata Allah ya saka mata da alkhairi nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin ma daki a jihar Bauchi
to mun gode mallam Ayuba Garba yanzu kuma bari mu je jihar Plateau
kuna magana da Shehu Dilimi
to mallam Shehu Dilimi muna jinka mallam Shehu
wannan abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya gwamnati tayi kokari akan wannan al'amari na dakatar da wannan shigo da wannan magani na murar maganin mura dinna
me kodin kenan to mallam shehu lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zamu saki ba ku wata dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wani batun daban mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC agogon mu na ci a karfe 4:51 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Babban mai koyar da Ashgold wasa Charles Akuno ya ƙaryata rahoton da ake yayatawa cewa yayi kokarin musgunawa alƙalin wasa Charles Bulu yayin karawa na mako na 10 da aka yi a Takwa da kuma a ranar Asabar da ta gabata. Tsohon shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Ghana Dr. Nyahu Tamakulo ya faɗa cewa karawa tsakanin matasan Tokotoko da Accra has of Oku bai ƙayatar ba ko kan kuma rashin ƙayatar wannan wato alama kenan na yadda matsayin wasan ƙwallo na Ghana ke yin ƙasa kuma sai asanci kotoko da Accra has of Oak a makon jiya suka kara a Baba Yara Sports Stadium inda has of Oak ta lallasa kuma sai asanci kotoko da ci daya da nema zakar ƙwallon kafar Ghana Edwana Stars ta samu sayan dan wasa na gaba na kasar Niger Bubakar Hanikoyi Sumana domin bunƙasa karfin campaign da take yi na wasannin Africa a matsayin rukunoni na Confederation Cup Sumana ya rattaba hannu akan yarjejeniyar shekaru 2 tare da Edwana Stars a wurin bara kyautar ɗan asalin Afirka da ke taka leda a Premier League dan wasan gaba na Liverpool Mohamed Salah ya samu kyautar dan wasan shekara yayin da Yaya Toure na Manchester City ya lakuma kyautar gawurta a sana'arsa na ƙwallo sai kuma dan wasan Newcastle Christian Achiu wanda aka ba kyautar fafatakan bada agaji har yau dai Mohamed Salah na Liverpool shine ya samu kyautar dan wasan shekara na kungiyar marubuta labaran wasanni na shekara ta 2017 da kuma 2018 sa Roberto Mancini ya cimma kullar jejeniyar zama kociyan kasar Italy na gaba kamar yadda Sky ta bayyana a Italy sai kuma fagen damben zamani boxing Joshua Zahita Clote Ohun the current ajin welterweight now International Boxing Federation ya faɗa cewar Isaac Royal Storm Derby zai iya zama ɗayan fitattun ɗan wasan dambe na ƙasar Ghana ganin yadda ya somo rawarsa yana da shekaru 23 kawai da wannan labari na damben zamani muka iso ƙarshen labaran wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Ranar 3 ga watan Mayu na kowace shekara rana ce da aka kebe don nuna muhimmancin wayar da kan al'umma da kuma muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a cikin ta. Tunatarwa ce ta nutsuwa kan cewa a ƙasashe da dama a faɗin duniya 'yan jarida da suka hada da editoci da masu wallafa jaridu ana matsa musu ana kuma kai musu hari tare da ɗaure su wani lokacin ma ana kashe su saboda aikin su kawai kuma ana sakawa labaran da suka wallafa takunkumi tara har yakan kai a rufe gidajen jaridar su ba abun mamaki bane ganin cewa gwamnatocin da ba na demokradiya ba sune suka fi kaimi wajen hana wanzuwar labarai ga al'ummar su hakan kuwa tana faruwa ne saboda yaduwar labarai ita ce kadai hanyar da za a bi a tona asiran yaudarar gwamnatoci da ayyukan cin hanci da rasha da suke yi yayin da kuma ake tabbatar da cewa al'umma na da masaniyar abubuwan da ke faruwa jama'a ba su iya zama babu yantattun yan jarida yancin yan jarida na baiwa yan kasa damar sanin labaran ko me ke faruwa a yankunan su kana tsara bangarorin siyasa bisa ga manufofin mutane na da matukar muhimmanci kuma shine yake tabbatar da ingancin tsarin mulki na siyasar kasashe takin wannan shekarar mai da hankali akan masu mulki na nuna muhimmancin ginawa tare da rike doka dake goyen bayan yancin aikin yan jarida da kuma rawar da hukumomin shari'a masu zaman kansu ke takawa a tabbatar da kariya ga yancin aikin jarida da kuma ganin an hukunta masu kuntatawa yan jarida tabbas idan ana so a yi aikin jarida da watsa labarai ba matsawa wanda zai ilmantar da al'umma dole ne a tabbatar da cewa ana bin wasu ka'idoji da suka hada da dokoki da za su bari a yi aikin jarida a bayyane da ganin cewa masu jan akalar hukumomin siyasa suna goyen bayan dokokin da suka bayar da tsaron yancin bayyana ra'ayi ko yin magana ta yanar gizo ko a fili ma'aikata yan jarida da ke bin ka'idojin aiki ka'in da na'in da masu karanta jarida da ka iya rike su kan iya girman matsayar aikin su a wannan ranar yancin aikin jarida na duniya muna nuna goyen bayan mu ga yan jarida waɗanda ke cikin hatsarin a kai musu hari tare da rufe gidajen jarida ko cin su tara muna tunawa da yan jaridan da suka rasa rayukansu yayin aiki kuma muna kira ga duk kasashe da su goyi bayan yancin aikin yan jarida a yanar gizo ko kuma a fili tare da bincike da hukunta duk masu laifin kuntatawa yan jarida Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka idan kuna da wani sharhi za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 2237 USA za ku kuma iya duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials
yanzu kuma ga labarai amma a takaice
to a takaice wasu kasashen Afirka uku waɗanda aka san su da kada ƙuri'ar ja da Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna tsaye kan bakar su game da ƙuri'un da suka kada koda ko wannan zabin nasu zai kai ga janye tallafin Amurka da suka samu Jama'an gwamnatin Libya sun ce wani harin da aka kai kan hukumar zaben kasar a Tripoli babban birnin kasar ya yi sanadin mutuwar mutane 12 akalla ɗaya daga cikin maharan ya tarwatsa kansa a yayin da sauran kuma suka danna cikin ginin kungiyar ISIS dai ta ikirarin kai harin wata babbar tawagar majalisar ɗinkin duniya jiya talata ta ce dole ne kasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallaza ma yan Rohingya da aka yi a kasar Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin mutane 10 a duniya mutane 9 na shakar gurbatacciyar iska kuma gurbatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a gane ba sosai ita ce ta fi illa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyarmu Mr. Thomas ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.